Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ukraine ta ce wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya kashe fararen hula akalla 10 a jiya Juma'a, yayin da ake ci gaba da gwamzar kazamin fada a gabashin kasar, wasu 20 kuma sun jikata. Jama'an Ukraine sun ce akasarin waɗanda suka jikata daga harin makami mai linzamin ya faru ne a garuruwa da ke kusa da inda Rasha ke ajiye makamai masu linzami a gabashi da kudancin kasar. Hare-hare na jiya ya biyo bayan wasu jerin hare-hare makami mai linzami ne da Rasha ta kai da suka yi nisa har cikin yankin Ukraine a shekaran jiya Alhamis, inda suka kashe mutane 11. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabinsa da dare a jiya Juma'a cewa faɗan ya yi kamari a Donetsk, kuma sojojin Rasha ba kawai suna kokarin cimma nasarorin soja ba ne, suna kuma neman ruguza garuruwa da ƙauyuka. Hukumar da ke sa ido akan makami mai guba ta duniya ta faɗa a jiya Juma'a cewa masu bincikenta sun gano dalilai masu ma'ana da za a iya yarda da su cewa sojojin saman Siriya sun jefa tukunyar silinda guda biyu dauke da gubar iskar Kurolin a birnin Duma a watan Afrilun shekarar 2018, inda suka kashe mutane 43. Wani rahoto da wata tawaga daga kungiyar haramta makamai masu guba ta fitar ya ba da tabbaci na baya-bayan nan cewa gwamnatin Bashar Assad ta yi amfani da makami mai guba a lokacin yakin basasar kasar. Amfani da makamai masu guba a Duma da ma ko ina a duniya ba abu ne da za a amince da shi ba, kuma keta dokokin kasa da kasa ne, inji darakta janar na kungiyar sa ido akan makamai masu guba ta OPCW Fernando Arias. Jama'an Siriya ba su amsa kai tsaye kan bukatar jin ta bakin su akan sakamakon binciken ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'ai a Najeriya sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da aka kai akan makiyaya ya kai 40. Harin ya faru ne a ranar Laraba a ƙauyen Rukubi da ke kan iyakar jihohin Nasarawa da Benue a Najeriya, yankin da ke fama da rikicin kabilanci da na addini. Gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya ƙaryata ikirarin cewa wani jirgin soji ne ya kaiwa makiyayan harin bama-bamai, ya kuma ce a ranar Alhamis wani jirgi mara matuki da ba san ko na wane ne ba ya taso daga wani wuri da ba a sani ba. Ya ce ya tura jami'an tsaro yankin domin dakile tashi hankali ko ɗaukar fansa.
I have been on it all night, you know, trying to resolve the matter with Chief of Defense Staff.
Na kasance a cikin wannan daren, ina iya kokarin sasanta lamarin tare da shugaban Hamsan Tsaro da 'yan kungiyar Niyyar Allah da dukkan jami'an tsaro, ciki har da kwamishinan 'yan sandanmu, don ganin mun ci gaba da kawar da tashe-tashen hankula da ka iya tasowa sakamakon harin. Wani mai sharhi akan harkokin tsaro na cibiyar Beacon da ke birnin Abuja, Kabiru Adamu, ya ce hare-haren na iya kasancewa sakamakon bayyana bayanan kuskure ne.
Nobody has a date, not the military, not the governor, the government rather, and the Meti Allah Cattle Breeders Association.
Yace babu wanda ya zuwa yanzu ko soja ko gwamnan jihar ko kuma kungiyar Meti Allah da ya iya fayyace kowane irin hari ne. Yace 'yan jarida ne suka kirkiro da wannan dodo da ake kira fula da makiyaya. 'Yan jarida ne suka yi ta bayyana batun har ya kai ga tozarci da hada wannan bayanan. Akwai yiwuwar Rasha za ta nemi taimako daga kasashe da dama don samun taimakon soji a yakin da take yi a Ukraine, sai dai fadar White House ta ce ba ta da shaida akan wasu rahotanni da aka buga masu ikirarin Moscow ta buƙaci taimakon Taliban a Afghanistan. A wani taron manema labarai a jiya Juma'a, jami'in shirya dabarun sadarwa kan tsaron ƙasa John Kirby ya faɗa muryar Amurka cewa ba zai iya tabbatar da waɗannan rahotannin ba.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
A Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
ba da fatar an waye gari lafiya lugu ma ta shi lafiya
lafiya kana alheri ya wurin naku
lafiya lau ya gati zan ce ko ya canjin yanayi yau fa
yau haka ne fa ya bar mutane rigima
mutane suna bayanin cewa a wannan shekara ne suke wasu suke ƙara jaddada batun canjin yanayin nan a ce har an shiga watan ɗaya ba a yi dukkan karan nan ba ko kadan anan ya zama abun
kuma har aka ce za a yi amma duk da shi ba a yi ba ko
eh haka za a sashe za a yi sai ta zo ta wuce in an yi daga cima ya dan ruwa so masu waɗanda suka saba anan ana bayanin cewa wannan baba wannan dusar kankara da ake tana taimakawa wajen kashe ƙwayayen sauro ƙwayayen diddai waɗansu abubuwan
wasu ƴan kwari-kwari da suka addabi mutane
har da maciji
Allah sarki
suna bayyana cewa duk shekarar da ba a yi wannan dusar kankara ba ta ƙarfi ba to za a yi fama da macizai to sai a shirya kenan baba
Allah kiyaye
mu wannan ba masu jeji a bayan gida
sai ku nemo kankara wani wuri ke don ku zuba
mi maka da su Allah kare mu yau baba kamar yadda ka ji da magaran muka nufa a jamhuriyar Nijar inda muka karɓi bakuncin wannan fitattun mawaƙiya ƴar jarida mai rubuta wasannin fina-finai ita Zaraba
haka
yawa ta zuwa an jima za mu ji hirar da wakilin mu Tamar Abori ta yi mana da ita da kuma kaɗan daga cikin waƙoƙinta amma kafin nan kamar yadda muka saba bari mu buɗe wannan babi da sada zumunci za mu fara da miƙa gaisuwar fata alheri da barka za mu ce baba tunda an yi wannan auren jiya auren rake ne aka yi na iyalan marigayi Alhaji Ibrahim dan Galadiman Maradun wanda aka yi aure jiya din ƴaƴansu Hassana Muhammad Kabir da angonta injiniya Mustafa Ibrahim Umar sai kuma Husaina Hassana da Husaina ne suka yi aure ba jiya
auren MBU
kuma yawwa Husaina Muhammad Kabir ita kuma da angonta Lieutenant Muhammad Mabub Allah ya sa Mabub din nan ne haka sunan nan yake
ke haka ne Mabub da
wannan auren eh yawa baba jiya ne aka daura wannan auren a Kaduna to Allah ya sa an yi adace Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin sama amin to sai kuma wannan sakon tayi murna zuwa ga iyalan Jibrin Yusuf Shishi da na marigayi Madakin Zazzau Shehu na daurin auren Yusuf Ibrahim da amaryarsa Fatima Zahra Junaidu wanda za a daura a ranar 4 ga watan gobe wato February kenan. Yana da kwana 4 za a yi wannan aure wato mako mai zuwa kenan idan Allah ya kai mu. Za a daura wannan aure ne da misalin karfe 10 na safe a lamba na 45 a unguwar Amaru a gidan madakin Zazzau Shehu a garin Zaria. To Allah ba da zaman lafiya da kuma zuri'a tayyiba.
Amin sun amin. To baba daga can kuma bari mu nufi jihar Borno, inda a nan kuma a yau din nan ake daura aure tsakanin iyalan Dala Ahmed Shuwa da na Alhaji Ibrahim Hassan Jidda, waɗanda ake auren ƴaƴansu Aliko Dala Ahmed da kuma Habiba Ajide Jibrin. Za a yi wannan auren ne kamar yadda na faɗa a yau din nan. Katin gaskiya yadda aka yi shi bana gani shi ma duk da madubi na.
Iko Allah.
Za a daura auren ne dai yau din nan a aka ce wai 777 Housing Estate Maiduguri. To na faɗa ka ina jin mutanen Maiduguri sun san
wannan. Za su gane haka.
Yawwa, to Allah ya sa su ma wannan aure an yi a dace. Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare.
Amin sun ma amin. Sai kuma sakon taya murna zuwa ga iyalan gidan Alhaji Alhassan Barau da Alhaji Maitalma da na Alhaji Yakubu Sulaiman na daurin aure ƴaƴansu Alhassan Din Muhammad Sani Alhassan Barau da amaryansa Mawadda Sulaiman, wanda za daura a gobe Lahadi kenan da misalin karfe 10 a masallacin Fatima Farida a unguwar Sawaba, wato a birnin Kumasi kenan. Kada za a yi zama angwanci ne a kofar gidan Alhaji Barau a Yalwa. Mahaifin ango Alhaji Muhammad Sani Barau, gwamnan al'adu da gargajiya na Ghana, da iyalan gidaddiko wato iyayen ango kenan, sun ce Allah ba da iko isowa, kuma Allah ba da zuri'a tayyiba, Allah ba da zaman lafiya.
Amin summa amin. Baba bari kuma mu nufi zangon gaishe-gaishe. Bari mu fara da wannan sakon da ya fito daga hannun Abbas Sa'ad Mahuta, wanda ya ce yana so a miƙa gaisuwarsa ga ya ce 'yan majalisarsu kamar haka: Yusuf Dalhatu da Bes da Nasiru Shirehu. 'Yan majalisar dai sun san kowace majalisa ce. Da Nasiru Sherehu Tarki, sai Ibrahim Sani Wezi da Ibrahim Abdullahi Dash, sai Sani Abdullahi Kai, sunayen nan baba. Inkiya din nan dai sai a hankali.
Sai a hankali, sai 'yan majalisa.
Sai 'yan majalisa, sai Alasan Lawal da Basiru Dahiru, sai Fa'ilu Dalladu Mahuta da Usman Malika Mai Ruwa Road Buntuwa, da fatan an tashi lafiya. Gaisuwa a bari ya huce daga Maimuna Aliko Auta Kafinta Yalwa, tare da Jamila da Fatin Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau da Aishan Lawal bin Hambali MK Dan Silva Sokoto. Kazi mata su ma sun yi kungiyar haɗin kai.
Lallai ne
ka burge ni. Yawwa,
su ma ba za a basa a baya ba.
Yawwa, su ko burge ni Maimuna. Suka ce a miƙa musu gaisuwar sada zumunci su zuwa ga Hajiya Beauty NNPC Depot Jos da Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe, sai Fatsumu matar Kawu Mai Ruwa Bajuga da Zainab Barisa Chole Maskandare, sai Lubabatu matar Shehu Baffa Ruwan Babuje da Hazara matar Gidado Tefo Fulanin Gindin Akwati, sai Adama baban gida Ayuku Fulanin Gindin Akwati da Maman Zahatu Mai Kifi a Yalwa, sai Maman Murja Mai Masa Yalwa da Mai Dawa Mai Wanki da Guga a Yalwa. Da fatar an tashi lafiya. To ni ma ina muku duk waɗannan mata, ina muku fatan alheri da fatan an tashi lafiya.
Ni ma haka ina musu fatan alheri.
Ai kuwa gwamma ma na gaishe ku.
Sosai kuwa. To sai kuma wannan gaisuwa a bari ya huce da ke cewa bayan gaisuwa da fatan alheri, ina so a miƙa min saƙon fatan alheri zuwa ga ɗaukacin 'yan ƙungiyar muryar talaka, musamman shugabanni a matakin ƙasa kamar shugaban ƙungiyar muryar talaka na Najeriya Zaidu Bala Kofa Sabuwa birnin Kebbi, da jami'in bincike na biyu na ƙungiya Abdullahi Balarabe Sokoto, da jami'i na ɗaya Ali Rafkana Gashuwa, sai kuma jami'in kula da walwalar 'yan ƙungiya Comrade Abdulwahab Haladu Zarma Hina, a Gombe kenan da kuma PE Muhammad Kajiji Sokoto sai kuma mai girma Kawun Katsina hakimin ketare Alhaji Usman Bello Kankara sai kuma mai girma babban jojin jihar Katsina mai shari'a Musa Talladi Abubakar daga Comrade Bishir Dauda sabuwar unguwa Katsina babban sakatarin kungiyar murya talaka na Najeriya bari kuma mu shiga birnin Kumasi inda muka dauko gaisuwar Abari Huce daga gwamnatin gargajiya da al'adu na Ghana Alhaji Muhammad Sani Alhassan Barau yake gaida sarkin Zango mai martaba sarkin Zango kuma sai mai martaba Umar Faruk Said Sultan da kuma sarkin Wangarawa Alhaji Ahmad Watara da sarkin Bare-bari Alhaji Nasir Alhassan Barau sai kuma Alhaji Relwanu Alhassan Barau a London da Alhaji Sumaila mai talma a nan Amurka da kuma Hajiya Kande mai talma a London da Hajiya Kubra Alhassan Barau tana kasar Jamus sai kuma Dr. Abdul Rauf shugaban hukumar pharmacy Pharmaceutical Council kenan a kasar Ghana da Alhaji Sanusi Marafan Kumasi da kuma Alhaji Babakarami kadan sarkin Wangarawa da kuma Saddaulan Bare-bari Alhaji Muhammad Kabiru Alhassan Barau da baki ɗayan iyalan gidan Alhassan Barau da kuma gidan mai talma
to kamar yadda muka faɗa baba din me sha'awa aiko da sako ina iya aiko da sakon shi zuwa ga wannan lambar sako ko sakon gaisuwa ko kuma labari a rubuce ba a karance ba a rubuce ba a karance ba zuwa ga wannan lamba sa alamar tarawa sai daya 2022 2022 7 2022 2022 7 wannan lamba ce ta aiko da sakonnin Abari Huce ba lamba ce ta kira ba domin babu wanda yake daukata ba waya ce da ake yawo da ita ba tana zaune a office to sai mun ji daga gare ku baka bayar da muka fada yau mun yi babban kamu
haka
yau muna da magaran a jamhuriyar Niger inda muka karbi bakuncin uwar gida Hajiya abokiyar aiki mu yar jarida mawakiya marubuciya mai kamfanin wasannin
fina-finai haka
yawa wato malama Zara Umar wadda wakilin mu
Tamara Amari ta
tattauna ta samu tattaunawa da ita
tunana Zara Umar kuma ni ce president regional ta Ampak Ampak kungiya ce ta producer producer ba
na Niger
na Niger an ake na nan garin da magaram kuma nayi école primaire anan Nedir Sabri Nusid inda nayi college a CH3 Franco Arab kuma bayan nayi aure tun ina budurwa nake sha'awa harka film da waka eh harka fina-finai tun ina budurwa nake sha'awa amma kuma ban samu damar yi ba sai daga baya nazo na shiga da kwara na fara da wasa irin na kwaikwayo na dabe da ake ci a karkashin turf nazari ta wanda ita tare ne ni ita ta koya min duk abubuwan yau in nace zan yi ta maka ko zan bigi gaba to gaskiya zan bigi gaba da turf nazari saboda
wasu kungiya ce ta wasanni
kungiya ce ta wasannin kwaikwayo wanda kuma an san ta tana aiki da turawa da dama to a wannan kungiya ana aka horar da ni nan na koyi harkar wasannin kwaikwayo kuma daga baya tahiya da tahiya na fara da wasan kwaikwayo kuma na zo na gama da waƙoƙi ina waƙoƙi irin na siyasa da kuma na sarakai fara waƙata ma da waƙoƙin sarakai na fara ina ma sarakai na mu na Niger da kuma Najeriya da dama waka gaskiya daga baya sai na zo kuma na buɗa wani kamfani mai suna Niger Nigeria Film Production wannan kamfanin ya hada harkar film ya hada harkar waƙoƙi da mawaka da kuma horo daban-daban a cikin wannan kamfani nayi aikin radio tun daga ni a Teneri na zone Teneri Zandere na zone ai radio jaha wajen shekara 5 na dan jima dai gaskiya ana taba aikin jarida
yanzu kenan harka fina-finan din ne yayi fi karfi
yanzu kam gaskiya harka fina-finan ita ce ta fi karfi a gurina saboda ni ba ni da wata sana'a ma wannan sana'a ita ce harka film da waƙoƙi da ita ce na dogara gaskiya
to ko kina iya ga mana irin fina-finan da kika yi
eh to gaskiya nayi film guda biyu wanda ba nawo bane kuma a kamfani na da na bude nayi film series NT wanda yanzu haka muna nan muna shirye-shiryen sakin shi insha Allah
shi wannan film da kika yi na NT kamar nan ku ɗan Niger ne kuka ko kuma da haɗin gwiwa ne kuka da ɗan Nigeria
eh da haɗin gwiwan artist actor na Nigeria mun kai shi akwai actor na Nigeria da muka kawo nan Niger muka so muka yi aikin nan da su
to shi NT kamar bisa menene yake magana
NT yana magana bisa ɗan wajen guda biyar akwai tazarar sa tazarar aihuwa akwai kuma haraka exode haraka tabra da ake huta da kuma ba ma iya mata dama su yi karatu dan su cimma burinsu yawa
ilimi
su nemi ilimi ya supporte mu da dama da dama haraka barace barace da kuma hatta da nakasassu ba su dama su ma da su dama da su cikin al'umma
yana magana kenan kan yanci na iya mace ko kuwa
eh yana magana akan yanci iya mace da kuma ba su dama dan su cimma burinsu saboda su tari zaki ga iya mata suna da bururkan su wanda suna so su yi karatu su zama abu kaza sai kuma kiga an dakushe wannan karatun nasu an katse musu sun kasa samun dama an kasa ba su damar da za su cimma wannan burin nasu
menene ya kaman turaki shiga kamar haraka fina-finai
haraka film abu ne wanda kaman na gaya miki tun ina budurwa yanda nake ga ana isar da sakonni iri daban-daban to wannan abun yana burge ni a kullun ta nake ina ni ma ina da damar da zan zo zan ba al'umma zan wayar ma da al'umma ta kai zan isar da sako wanda yau zan isar da sakonni in isar da sako al'umma ta saurara kuma ta gani abin nan har su kai in wani abu suke mara kyau har akai al'umma ta daidaita wannan abun ina jin dadin wannan abu gaskiya
to kin ce ke producer ce ko to kamar a haraka aikin producer yaya kika ji wani irin kalubale kika hadu da shi
na dan sha kalubale za a ce ka dan kalubalen kuma na rashin tallahi ne gaskiya na rashin tallahi ne tunda daukan yauni ki duba wajen actor wajen 40 da wani abu aka yi aikin nan da su aiki ba na kwana ɗaya ba na kwana biyu ba bangaren abinci bangaren transport bangaren biyan ƴan wasa bangaren akwai abubuwa da dama gaskiya to kuma dai mun samu tallahi da kuma dan bangare kadan na rashin ba mu haɗin kai wajen yin aikin saboda akwai inda muka bukata guraren da mun bukatu mu yi aikin bamu samu akan lokaci ba wannan shine matsalar da ta hidamu mu gaskiya
to ina maganar nasarori
to alhamdulillah gaskiya tunda yau ko wannan zabe da aka mini a bangaren producer na Shahad da Magaram aka zabe ni a matsayin shugaba ta kungiya ita ma wannan nasara ce babba sai in ce gaskiya alhamdulillah sannan kuma nasara ta biyu duk babu magabaci wanda yake haraka cinema yau na Niger da bai sanna ba to wannan ma sai in ce alhamdulillah na san da dama wasu daga cikin producer na san da dama daga cikin realizator director ci na film abokan aiki da dama dai gaskiya wannan ita ma nasara ce babba na kowace jaha da dama da an san su an san an yi sanayya da su ana hulɗa da su daga iya Niger har kuma makwabciya Nigeria
malama Zara Umaru kin ce kina waka kamar waƙoƙi wani iri da wani iri ne kike yi
baba kaji abokiyar aiki
ni dai gaskiya waƙoƙin ta sun burge ni kwarai da gaske don tun lokacin da na samu waƙoƙin ban yi wasa da su ba ina ta saurare ne ina zuwa ina dawowa
yawa to inda suka tsaya wannan tambaya da ta mace mata za mu tashi a nan mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu banda ita kuma akwai jerin ƴan wasan fina-finai da fitattun
mawaka da za mu haka
barkwanci da kai hira da ke da su za mu rika kawo muku da ɗaya-ɗaya. To baba yau ma bakon da muka raka ya dawo wato Shehu Abdullahi Jegebe Turakin Jegebe.
Masha Allah.
Sarkin
labarai.
Yawwa sarkin labarai yau yau baba yau bare bare yake yake korin kyale ba zai karin hada fada.
To jike da.
Turakin Jegebe.
Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Labarin mu na farko a cikin wannan shekara shine labarin wani babbar bare mai kai kanwa daga Maiduguri yana kai kanwa a Yola yana sayarwa. Wani babbar bare ne a zamanin da lokacin da hanyoyi ba su wadata ba da abubuwan hawa. Sai motoci masu wodin katako da ake kira gwangoro su ne ake hawa ake sufuri da su. Wannan babbar bare tun da sassafe daga Maiduguri ya hawo mota gwangoro aka kama buga hanya ba sauka ta Shariyola ba sai can bayan la'asar da yamma sosai la'asar sakaliya ana sauka tasha dan Borno ga gajiya ga gargada ga yunwa ga kishi ana sauka tasha kawai sai nufi shagon Hajiya mai sayar da abinci yaje ya zauna to kai dan Borno ba ka jin turanci ba kai boko ba Hajiya tana da yara masu hidima mabaki suna kawo musu abinci da ruwa su ma ba su yi boko ba su jin turanci amma suna dan jefa kalmomi wanda suka dan tsinta daga ainihin jama'a yarinya tazo ta samu malan babbar bare sai ta ce malan wani abinci za a baka sai ya ce a sa masa burabisko wato a kawo masa biski ta je ta bude kwano ta ce malan biski ya kare sai dai tomorrow ta ce to a bani tuwon shinkafa shi ma ta bude kwano ta ce tuwon shinkafa ma ya kare sai tomorrow ta ce to a bashi wake da shinkafa ta bude kwano ta ce wake da shinkafa ma sun kare malan sai dai tomorrow sai a to a duba ai akwai sakwara a sa masa ta bude kwano tace sakwara ma ta kare sai dai tomorrow to dan Borno tunda ba ya jin turanci sai ya zaci cewa tomorrow wani abinci ne amma tunda duk abinci sauran abinci masu arha sun kare don haka tomorrow zai yi tsada shi yasa bai kare ba ita kuma tana nufin duk abincin da ya tambaya ya kare wato sai dai gobe kenan za a dafa wani to dan Borno sai ya wayance ya ga cewa to a cikin ransa abincin nan zai yi tsada kuma dan canjin aljihunsa baya da yawa kada a kawo masa abinci ya kasa biya sai ya ce mai yarinya to ni duk da dai ban cika son tomorrow ba amma tunda duk sauran abinci ya kare sai tomorrow sako man tomorrow din a bani tomorrow haka na amma rabin plate zaki saman wato yana ganin shi dan Borno idan aka sa rabin plate dai ba zai gagari aljihunsa ba kada a bashi plate daya ya gagari aljihunsa kuma a samu damuwa
To wannan ta zama hanya mai sauki da za ku iya rubuto da gaishe-gaishen ku ko aiko da ita a wannan lamba ta WhatsApp yanzu a madadin
Baba Yakob Makeri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta dace
Talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma bai tausayawa al'umma
albishirinku masu bibiyar shirin zaben Najeriya musamman ma a matakin jihohi a ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaben daga ranar Laraba 1 ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi siyasa zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba kar ka bari a baka labari a kasance da muryar Amurka duniya tafin hannu
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin ta suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.